Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31.25.16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da galul. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da ranar Lahadi 17 ga watan Yuni shekara 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke fancin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kan labarai.
Wata fashewa da ta kashe akalla mutane 31 an yi wato an samu wata fashewa da ta kashe mutane akalla 31 a garin Dambowa dake jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. Wani harin kunan bakin wake da aka kai ya kashe akalla mutane 17 ya kuma raunata waɗansu 50 a gabashin Afghanistan. Kana shugaban cibiyar yaki da cutar kanjamau na Majalisar Dinkin Duniya ya ce gwajin kwayar cutar kanjamau din yana da muhimmanci ga cimma gurin shawo kan cutar kafin shekara ta 2030.
To karan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa an kafa dokar takaita zirga-zirga a karamar hukumar Buhari dake birnin tarayyar Najeriya Abuja, hawa kuma hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta jamhuriyar Niger ta bayar da sanarwar cafke kimanin tambi na tabar wiwi.
Yanzu kenan tambi ne kadai muka samu, kenan ton 8 sun tayi, amma tambi kudin su miliyar 3 kenan ton 8 kuna iya ku lissafi ko nawa ne?
Haka kuma za mu ji hannunka mai sanda da gwamnan jihar Bauchi wato gwamnan jihar Gombe yayin wani jawabinsa na karamar sallah.
Kai adalci in an baka ka rike, in ka faɗi ka bayar, in ka ci ka rike.
Daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da Hafsat Maina Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Wata fashewa ta kashe akalla mutane 31 a jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya. Fashewar ta auku ne yau Lahadi a garin Dambowa. Babu kungiyar da ta dauki alhakin harin nan da nan. Ana dorawa mayakan kungiyar Boko Haram alhakin hare-haren bomb da ake kaiwa a yankin a lokutan baya. Ana kuma dorawa kungiyar ta Boko Haram alhakin mutuwar kimanin mutane 20,000 tun daga lokacin da ta fara ta da kayar baya arewacin Najeriya a shekara ta 2009. Kungiyar mai kaifin kishin Islama ta ce tana so ta kafa shari'ar musulunci a arewacin kasar da galibi musulmi ne. Muna da karin bayani bayan labarai. Jirgin ruwan kungiyar likitocin agaji na kasa da kasa Dr. Sudat Bautas da ake kira Angrayus daya wanda ya ceto bakin haure a mashigin tekun Libya makon da ya gabata, kuma kasashen Italiya da Malta suka hana shi tsayawa a gabobin tekun su, ya isa gabar tekun kasar Spain yau Lahadi. Jiragen ruwan Italiya biyu suka yi ma wannan jirgin rakiya. Jirgin ruwan da ake kira da Tilo da ke dauke da waɗansu bakin hauren daga jirgin agaji na Aquarius ya isa yau Lahadi da asuba, yayin da ake kyautata zaton jirgin Orion zai isa wani lokaci a yau din. Likitoci sun ce bakin hauren da suka tagayyara suna kuma cikin matukar damuwa, sun samu kyakkyawar tarba da alamun barka da zuwa da aka rubuta a harsuna daban-daban a lokacin da suka isa Spain. Bisa ga cewar jami'an Valencia, bakin hauren sun hada da maza 450 da kuma mata 80, 7 daga cikin matan suna da ciki. Akwai kuma kananan yara 11 da shekarunsa suka gaza 13 da masasa 89. Kungiyar likitocin kasa da kasar ta ce bakin hauren sun fito daga kasashe 26 galibi daga Afirka, sai dai akwai 'yan kasa Afghanistan da Bangladesh da kuma Pakistan. Wani harin kunan bakin wake da aka kai ya kashe akalla mutane 17 ya kuma raunata waɗansu 50 a gabashin Afghanistan. Kwana ɗaya bayan da wani harin da aka yi asarar rayuka da aka kai a yankin kan sojojin gwamnati da mayakan Taliban dake bikin kwarye-kwarye tsagaita wutar da suka yi yayin shagalin shagulgulan bikin sallah. An kai harin na yau Lahadi ne a Jalalabad, babban birnin lardin Nangarhar, inda ofisoshin gwamnati suke. Sojoji da mayakan Taliban suna shagulgulan sallah tare bayan azumin watan Ramadan a lokacin da aka kai wannan harin. Kawo yanzu babu kungiyar da ta dauki kai alhakin kai harin. Kwana daya kafin wannan harin, kungiyar IS ta dauki alhakin harin kunar bakin waken da aka kai da ya kashe mutane 35 a wajen garin Jalalabad. Jami'ai sun ce an kashe jami'an tsaron Afghanistan da mayakan Taliban da kuma farin kaya a wannan harin. Kungiyar ta IS ta kafa manyan sansananta a lardin na Nangarhar, kuma mayakanta suna yawan kai hare-haren kunar bakin wake da ke janyo asarar rayuka a wannan yanki. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban cibiyar yaki da cutar kanjamau na Majalisar Dinkin Duniya ya ce gwajin kwayar cutar kanjamau yana da muhimmanci ga cimma gurin shawo kan cutar kafin shekara ta 2030. Sai dai jami'in Majalisar Dinkin Duniya ya shaida wa muryar Amurka cewa canfi da tsangwama da ake yi wa cutar kanjamau da kuma waɗansu cututtuka makamantan haka na zama barazana ga cimma wannan burin a ƙasashe da dama shekaru kalilan da suka shige. Yana da wuya a ba dukkan waɗanda ke ɗauke da cutar maganin yakar kwayar cutar kanjamau ko kuma cututtuka da suka yi fama da su. Amma yanzu jami'ai suna kyautata zaton shawo kan cutar baki ɗaya nan da shekara ta 2030.
In 2001 in South Africa we had only 90 people on treatment.
Yace a shekara ta 2001 a Afirka ta Kudu mutane 90 ne kawai suke shan magani a cibiyoyin gwamnati, amma yanzu akwai kimanin mutane miliyan 4.3 dake shan magani. Michael Sidibe shine jami'in Majalisar Dinkin Duniya dake kula da yaki da cutar kanjamau a kasashen duniya. Yace an samu ci gaba sabili da haɗin kai da ake samu tsakanin ƙasashe da kuma tsakanin hukumomin gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu. Idan aka ƙara samar da magunguna masu inganci da kuma samar da kafofin jinya, galibin ƙasashen nahiyar Afirka suna kan hanyar shawo kan wannan matsala, sai dai ba dukansu bane.
West Africa, Central Africa completely left behind.
Yace an bar Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya baya kwata-kwata, yayin da muke da kashi 61 cikin 100 a fadin duniya baki ɗaya da ke samun magani. Muna da kashi 35 ne kawai cikin 100 da ake yi wa jinya a waɗannan yankuna.
Grace Alheri Abdu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, ministan babban birnin tarayya Abuja Muhammad Musa Bello ya kafa dokar takaita zirga-zirga a karamar hukumar Buhari, inda a kwanakin baya aka yi wani mummunan rikici da ya haddasa kone babbar kasuwar garin baya ga asarar rayuka, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Mai na kaina.
Rikicin ya so barkewa ne lokacin da mai martaba sarkin Buhari ke tsaka da hawan sallah, al'amarin da ba dan matakin gaggawa da ministan Abuja ya dauka ba, da al'amarin yarin chabe. Alhaji Abubakar Sani shine kakakin ministan na Abuja.
Kamar yadda ka sani, a watan Disamban bara a lokacin da ake bukukuwan Christmas ne aka samu rashin jituwa a garin na Buhari, inda har kai ga rasa rayukan mutum da ya zuwa biyu. To wannan al'amari ya ma hukumar birnin tarayya daɗi ba, kuma a wannan lokaci ne mai girma ministan Abuja ya ba da umarnin da kafa dokar hana fita daga ƙarfe 6 na yamma zuwa ƙarfe 6 na safe. To bayan an nazari kuma an duba irin cigaban da aka samu wajen samar da zaman lafiya, sai aka ɗaga abin zuwa daga yana aiki daga ƙarfe 10 na dare zuwa ƙarfe 3 na safe, har zuwa wannan lokaci inda ake bukukuwan hawan doshi na sallah jiya. Labarai suka nuna cewa wasu 'yan zaune gari banza sun nemi su tada hankalin mazauna wannan garin. To ganin haka da kuma irin burin da shi ne gidan minista yake da shi na tabbatar da cewa an kare rayuka da kuma dukiyoyin jama'a, yasa jami'an tsaro maza-maza suka kashe wannan tashin hankali, sannan kuma don a ci gaba da tabbatar da cewa an samu kyakkyawan zaman lafiya da kuma fahimtar juna a wannan gari na Buhari yanzu, an sake mai da wannan dokar hana fita zai ci gaba da aiki daga ƙarfe 6 na yamma zuwa ƙarfe 6 satin daga Lahadin yau, har kuma sai lokacin da aka tabbatar da cewa an lura wannan gari daukar duka abubuwan da suke shiga tsakaninsu na rashin fahimtar juna.
Rikicin na Buhari wanda yake cinyewa na ci gaba da jan hankalin masu sharhi kan al'amuran birnin irin su Alhaji Sani Ibrahim Gamko.
Wannan rikici na sarauta da yake addabar garin Buhari abu ne wanda dukkan mutumin da ya san mutuncin kansa ba zai ji daɗi ba. Amma idan ka ga da mutane suke zaune garin ma dardar abin ya gwada maka cewa kwanci hankali a garin Buhari, magana ta gaskiya ba garin Buhari gari ne da hada kwaro ya hada gwarawa, sunan kuman kabilu duka da yawa suke zaune a wannan wurare, kuma cikin ikon Allah lokacin da shi tsohon sarki yake zaune a wannan sarki sarautar nan ba ya cika samun wannan tashin hankali ba, ko ba gaskiya ba sai bayan Allah ya masa wafati. Saboda haka ina kira ga babban murya musamman ga shi ministan Abuja da yake sauri ya hanzar daukan mataki akan wannan matsala take faruwa a garin Buhari na rikicin sarauta.
A fadar sarkin na Buhari na iske mai mataba sarki ya canca da ado ana wasan sallah. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Buhari Abuja Nigeria.
To madalla a gaida Hassan mai na kaina. To daga Najeriya kuma sai mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda hukumar yaki da fataucin miyagun kwari ta bada sanarwar cafke tan 2 na tabar wiwi daga hannun wasu dilori akan hanyar su ta ketarawa da wannan haja zuwa yankin Maghrib da nahiyar Turai, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana daga Yamai.
Samaman da jami'an tsaro suka kai a jajibirin karamar sallah a wani filin ginin da aka yi wa katanga tamkar wata garejin kanikawa a unguwar Niamey Domin ne ya ba da damar cafke ton 2 na tabar wiwi, wacce aka bayyana darajar ta akan miliyan 3,000 na sefa. Haka kuma bayanai sun yi nuni ana amfani da gangunan kayan danye ne domin gujewa binciken jami'an tsaro, kamar yadda ministan cikin gida Bazum Muhammad ya bayyana lokacin da ya ziyarci wannan wuri.
Wannan gangan da kuke gani nan ganga ne wanda aka kawo cikin su daga ƙetare abinci, misali firmi da legume, tumatir ne, tattashe ne, mangoro ne, pom ne, orange ne, irin wannan abubuwan ake kawowa. In ka gane su a sama aka aje musu wannan abincin, a ƙasa baka tsammani akwai wani abu, saboda yanda ake ganga an yi shi kamar na ainihi, komin kallon da ka masa baka iya tsammani akwai ciki kwaya, kamar yanda muka nuna muku, kamar yanda kuka gane dazu an fasa wani katako aka hiddo cikin shi wannan koyar. In kagan wannan katakon baka iya tsammani akwai wani abu ciki.
Bayanan da aka tsegumtawa yan sanda sun yi nuni da cewa ainihin ton 10 na tabar wiwi ne wasu diloli yan asalin kasashen waje da gaban bakin abokansu na Niger ke shirin shigo da su daga wata kasar waje, inda aka tsara ayyukan juye wannan haja a nan Yamai daga maboyarta ta farko zuwa bahuhuwa, a ci gaba da shirin shigar da ita zuwa yankin Maghreb da nafiyar Turai, abin da ke fayyace girman bukatar jan damara a yakin da duniya ta kaddamar da ta'addanci.
Wannan abun muna tsammani kashi 3 ne muka samu cikin 10, saboda labarin da muka samu a da suna nuna cewa ton 10 ne suka shigo a wancan lokacin, yanzu kenan ton 2 ne kade muka samu, kenan ton 8 sun tafi, amma ton 2 kudin su miliyar 3 kenan, ton 8 kuna iya ku lissafi ko nawa ne. To mutane da yawa ne a cikin wannan yankin na namu na Sahel, waɗansu ɗan Nijar ne, waɗansu ɗan Mali ne, waɗansu ɗan Aljeri ne, waɗansu ɗan Marok, wanda muka kama yanzu cikin wannan tahiyar, babu ma'ana ne muna zancen ta'addanci, muddin ba mu kalubalanci muka yaƙi sufurin miyagun kwayoyi, saboda shi ne yake ba da arzikin da yake ba ma 'yan ta'adda suna aikin da suke yi. Na zo wannan wurin domin in jinjina ma police, domin in jinjina ma mutanen nan na office namu, okotis da mutanen nasu da suke a aeroport.
A tsakiyar watan Afrilun da ya gabata ne jami'an shige da fice a filin jirgin saman Yamai suka kama wasu mutane hudu, waɗanda bincike a kansu ya bada damar cafke ƙarin wasu mutane takwas. Kafin daga bisani bayanai su bada damar gano wannan filin gini mai faɗin marabba'in mita 3,000, wanne a cikinsa aka gina ramunan ɓoye hajar da waɗannan diloli ke shigo da ita. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sallam Mumina Barma. To daga jamhuriyar Nijar sai mu sake komawa Najeriya, inda gwamnan jihar Gombe ya bayyana wani faifan bidiyo da ake yadawa a kafofin sada zumunta da ke nuna gwamnan na yin jawabin da kira ga 'yan Najeriya su goyi bayan shugaba Buhari a matsayin wata jita-jitar siyasa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Abdulwahab Muhammad ya haɗo mana.
Biyo bayan sanya faifan bidiyo a kafafen sada zumunta da aka yi da ke nuni da cewar gwamnan Gombe Alhaji Bayan Hassan Dan Kwambo yana kiran 'yan Najeriya da su ba da goyon baya wa shugaba Buhari. Gwamnan a shafinsa na Twitter ya bayyana faifan bidiyon tsohon ɗauka ne da aka yi a ranar bikin demokaradiyya na shekara 2015. A halin da ake ciki, gwamnan ya bayyana cewa 'yan jihar Gombe suna da damar neman duk wani mukami daga sama har zuwa ƙasa. Ya wannan furuci ne a jawabinsa na ƙaramar sallar wannan shekara.
Lokaci ne da ya kusan zuwa na zaben shugabanci. Akwai abin da wani zai nema wanda bai kai mu nema ba? Akwai wani abin da wani yake so wanda bai kai mu so ba? Ko meye muke so? Mutumin Gombe ya kai ya nema. Daga sama, daga ƙasa. Saboda haka ina kira ga 'yan siyasunmu, idan aka zo lokacin siyasa, kada a yi siyasa na ɓatanci, kada a yi siyasa na lalata 'yan uwanmu, domin duka abinda ɗan uwanmu ya rasa wani za a kawo. Kuma aka ce ko a addinance, ka gyara gidanka ya fi ka gyara gidanka ya fi. Saboda haka duka mutuminmu da yake neman kowane iri a goya masa baya, democracy an same shi cikin adalci. Yanda aka yi adalci ka samu, ka yi adalci in an baka ka rike, in ka faɗi ka bayar, in ka ci ka rike, in ka faɗi. A matsayina na ɗan jam'iyyar PDP, muna kira ga 'yan uwanmu da sauran al'umma na ƙasar nan baki ɗaya da su taimaka wa jam'iyyar PDP. Makaminmu da muke da shi shi ne katin zabe, sai dai sabon salon a yanzu. Wannan daga kalamai ne wanda muka koya daga wurin mai gidanmu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda ya ce a tsare, a kasa, a tsare, a raka, a jira.
Wannan furuci da gwamna Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya yi manuniya ce cewa zai shiga takarar shugabancin kujerar Najeriya a shekara ta 2019. To sai dai kuma a halin da ake ciki, ruwa da iska da ya faru a jiya Asabar da yamma sun janyo asarar rayuka da rusa gidaje masu yawa da salwantar dabbobi da dama a dukkan yankunan ƙananan hukumomin jihar Bauchi 20. Ya zuwa wannan lokaci da na aiko da wannan rahoto, babu ƙididdiga na zahiri a hukumance dangane da asarar da ya faru. Sai dai ɗaiɗaikun bayanai na cewa a wasu gidajen sun rasa iyalansu kimanin 3-5. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Talaka ka bar kuka a kuri'ar ta yancinka, in ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka ka bar kuka a kuri'ar ta yancinka, in ka rike makamanka ita za ta cece ka.
To a gaida Abdulwahab Muhammad. To jama'a, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma yanzu agogo na cewa ƙarfe 11:19 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narke fa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolin su sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu
nufin gwamnati shine a tsaida wannan mummunan bala'i da yake damun Najeriya da kuma kasashen duniya gaba daya. So ba shakka akwai nasara kuma muna gani insha Allah nan gaba kadan za a samu babban labarin da yake zai nuna cewa Najeriya din tana nasara.
Ganin cewa yanzu shekaru 28 kenan da kafa hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi a Najeriya NDLEA. Wakiliyar mu a Abuja Madina Dauda ta tambayi ɗaya daga cikin tsaffin shugabannin hukumar kuma a halin yanzu mai ba shugaba Muhammadu Buhari shawara a harkar miyagun kwayoyi Ahmadu Giyade shin ko ana samun nasarar yaki da miyagun kwayoyi ga abin da yake cewa
to alhamdulillah Najeriya tana nasara kuma tana ci gaba da yin nasara a ainihin gaskiya wato wannan aiki din in ba mutun ya hada kanshi da abokan aikin shi na kasashen waje ba zai nasara ba to anan dai Najeriya mun yi nasara mun samu hada kanmu da su abokan hulɗa mu saboda su kansu abin ya dame su akwai waɗansu yan Najeriya waɗanda suke safara na waɗannan miyagun kwayoyi zuwa kasashen su so su ma kansu ne ba da azon da muke da su kuma mun yaba da taimakawa da suke mana
wani irin taimako kuke samu banda na hadin gwiwa akwai taimako na kudi ko na wani abu na yakan wannan mugun dabi'a
a ainihin gaskiya babu taimakon kudi amma akwai taimakon kayan aiki kuma akwai taimako na koyar da su yan NDLEA aiki saboda su kware tabbatacce nufin gwamnati shine a tsaida wannan mummunan bala'i da yake damun Najeriya da kuma kasashen duniya gaba daya. So ba shakka akwai nasara kuma muna gani insha Allah nan gaba kadan za a samu babban labarin da yake zai nuna cewa Najeriya din tana nasara.
Duk da cewa ƙwararru na bayanin matakin fadakarwa na iya taka muhimmiyar rawa a kokarin dakile irin hadarin da ke tattare da shaye-shayen miyagun kwayoyi, na tambayi dan majalisar wakilai wanda yake cikin ƴaƴan kwamitin da ke sa ido a hukumar kula da miyagun kwayoyi, Yuguda Hassan Kila, ko akwai wani mataki da majalisa za ta dauka wajen inganta yaki da miyagun kwayoyin? Ga amsar da ya bayar.
A hukumance kamata ya a ce tun daga karamar hukuma har ya zuwa ta jiha har kuma ta tsarayya. Domin abubuwa ne wanda yake dole akwai doka wanda mu dama aikin mu ne a dokar nan yanzu dama yana daga cikin abubuwan da nima nake so tun da ina member ne na committee nan na wannan hukuma ta yaki da miyagun kwayoyi NDLEA. Dokokin su da suke da su mun ce su kawo mana su mu sake duba su. Mu ba da shawarwari wadda abubuwan da zamu gyara mu gyara wadda zamu kara akai mu kara akai domin abun kan gaskiya ya zama wala haula wala quwwata yanzu sun fi tsamari a jihohin mu na arewa Kano da Jigawa kuma ko ina ma a arewa ana shan wadannan miyagun kwayoyi wannan abu ne wanda yake ya shafi kowa da kowa tun daga gida har zuwa makaranta har sarakuna har malamai har shugabanni dai ba ma na siyasa ba a gaskiya fi sabilillah sai an tashi tsaye in ko ba haka ba al'ummar mu gabaki daya za ta tagayyara
ta bangaren iyali ne a gida ko kuma a hukumance za a tashi tsaye
ai kamar da nce abin ya fara tun daga gida ya shafi kowa da kowa
wani dalibi da ya kwashi shekaru yana mu'amala da miyagun kwayoyi amma kuma Allah ya fitar da shi Saddam Safiyano Saidu ya min karin haske akan al'amarin
sunana Saidu Safiyano Saddam
kai dalibi ne yanzu
eh ni dalibi ne of Federal University Lokoja Political Science Department
to menene yasa ka kashi ga wannan halin a da
I saw coming up makaranta manga abokanaina kodin ya fito an ce wannan ne wancan ne so as growing up youth mun so mu gwada mu ga me ke ciki kuma fitowa mu it took a while because da akwai wasu kofofi da za a bude da wayan rufewa shine shaye shaye din da muke
banda kodin akwai wani abun kuma da kasha
wiwi kwaya da koke ne gasu nan da
wato a takance dai ka gwada duka
to ba dai duka ba amma to some extent dai we went far
ya akai ka fita daga ciki
ya zama mun matsala na shiga rehab a Abuja nan baba na ya kai ni nayi wata uku da na fito kadan kadan dai haka aka fara
daga rehab kuma sai ka kasance mai jin shawara kenan
eh to Allah ne dai ya yi komai
ya ta fuskanci irin wannan kalubalen ne tambayar kenan da nayi wa mahaifiyar Saddam Maryam Sa'idu ga bayanin da ta yi
addu'o'i nake yi da azumi dan mutane sun zo kowa ya dinga duban ka yana kallon ka ba shi kadai ne a wurina ba yaran yan uwa da yaran kishiyoyi ma suna wurina amma dai Allah kawai ya jarrabe wannan yaron ya je ya fada cikin group da ba kyau amma dai ubangijin Allah nagode masa da ya fito da shi so is an experience that in mutun ya shiga cikin wannan halin abinda zai fito da mu cikin wannan halin kawai shine addu'a
masu nazari na ganin ya kamata gwamnati ta yi doka na iya adadin magunguna da za a rika shigo da shi kasar kuma ta san inda za a kai magungunan
to madalla a gaida Madina Dauda masu sauraro anan zamu da sa'aya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da Julie Gresham da ta bada umarni ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya
to madalla a gaida Hafsat yanzu kuma lokacin da zan karanto kadan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email sakonmu na farko a yau ya fara ne da cewa harin kunar bakin wake da wasu yan bindiga suka kai dambuwa a jihar Borno abin bakin ciki ne da takeici Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya sako daga Alhaji Umar Fueba da Adam A Adam Gashuwa sai sakonmu na gaba da ke cewa hakika salon yaki da cin hanci da rashawar da shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya dauka ta hanyar mika kansa domin bincikar abin da ya mallaka tare da dukkan jami'an gwamnatinsa wani abin yabawa ne da fatan sauran shugabannin kasashenmu na Afirka za su yi koyi da shugaba Kenyatta sako daga Adam Habu injiniya Inyanga karamar hukumar Taura a jihar Jigawa sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa hakika jiya an yi hadari da iska mai karfi wanda hakan ya yi sanadiyar rugujewar gidajen jama'a da dama a wasu jihohin arewacin kasar mu Najeriya saboda haka muke taya waɗanda abin ya shafa alhini ubangiji Allah ya kiyaye gaba sako daga Shehu Adamu Rajau sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa muna kira da ƴan wasan ƙwallon ƙasa a kasar mu Najeriya wato Super Eagle dake kasar Rashi domin buga wasan kofin duniya wato World Cup su ƙara kokari dan ganin hakan ba ta sake faruwa ba bisa lallasa su da aka yi jira ci bi da babu sako daga matashi ɗin kishin ƙasa Hussein Abba Dambam karamar hukumar Dambam a jihar Bauchi to kaɗan daga cikin sakonnin da kuma ka samu kamu kenan sai a ci gaba da aiko mana da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice
wata fashewa ta kashe akalla mutane 31 a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya fashewar ta auku ne yau Lahadi a garin Dambuwa babu kungiyar da ta dauki alhakin harin nan da nan ana dorawa mayakan kungiyar Boko Haram alhakin hare-haren bomb da ake kaiwa a yankin a lokutan baya jirgin ruwan kungiyar likitocin agaji na kasa da kasa Dr. Sudat Bodas da ake kira Aquarius da ya ceto bakin haure a mashigin tekun Libya makon da ya gabata kuma kasashen Italiya da Malta suka hana shi tsayawa a gabobin tekun su ya isa gabar tekun kasar Spain yau Lahadi jiragen ruwan Italiya bi kuma suka yi masa rakiya jirgin ruwan da ake kira da Tilo dake dauke da waɗansu bakin hauren dake jirgin agajin na Aquarius ya isa yau Lahadi da asuba yayin da ake kyautata zaton jirgin Orion zai isa wurin a lokaci nan gaba likitoci sun ce bakin hauren da suka tagayyara suna kuma cikin matukar damuwa sun sami kyakkyawar tarba da alamun barka da zuwa da aka rubuta da harsuna daban-daban.
To madalla masu sauraro, da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku dosu daga cikin abokan aikin dauke da wani sabon shirin cike har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin
Alheri Grace Abdo
wadda ta ni gabatar da shirin da kuma Subahiri Dodo ne wanda ya bada umarni jama'a injiniya Manau Mr. Santos, Mr. Phil Hashin kuma da ke cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum.